أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 7 da watan Ramadan shekara ta 1343 Hijriya, wanda ya dace da 8 da watan 4 shekara ta 2022 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari. Zan mu fara da budawa da karatun Qur'ani. Mu samu ne karanto mana aya 2 ko 3 don saboda mun gani rannan cikin bayanin da Al-Imam Nawawi yayi. Al'ada ta gudana ta magabata bude majalisin hadisi da ayoyin Al-Qur'ani don saboda neman albarkar shi. To me murya da wannan. To shi ko yana nesa. To raqibu bismillah.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وجعل فيها سراجا وقمرا
هو الحمد لله جزاكم الله خيرا. Zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka Al-Jami'u Sahih. Abinda zan mu gani wasu abubuwa wanda suke a sana'ar mataniya na Al-Imam Al-Bukhari, duka dai a cikin kitabul ilm ne mai bahasin su ne, shine dauka yake misali da shi. Zan mu gani a cikin littafi mai albarka na Al-Imam Al-Bukhari, yana aiki da tafsirul hadisi sani li ma'ana al-hadisi al-awwal. Hadisi na farko, Al-Imam Al-Bukhari idan ya bude babu zai kawo hadisi na farko, na biyu sai zamana ya taho yana fassara hadisin na farko ne. Wannan yana daga cikin manhajin shojan rattaba hadisai sharhi ga abin da ya gabata na hadisin farko. Misalin shi shine a cikin kitabul ilm ya kawo a cikin babu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'iza wal ilm kay la yanfiru. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma sahabbai wa'azi yau da gobe, in an yau ba ai sai gobe, dan saboda kada su kosa abun wannan ya kore su. A cikin nan Al-Imam Al-Bukhari sai ya kawo hadisin da Abdullah dan Mas'ud yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'iza fil ayami karahatu sa'ama alaina. Annabi ya kasance yana jujjuya mana wa'azi dan saboda gudun kosawa a gare mu. Sannan sai biyo da hadisin Anas dan Malik a bayan shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru. Huskar dalilin da zan mu gane, Bukhari a cikin wannan baban da farko ya kawo hadisin Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu, wanda ya tattaro ma'anar as-sa'ama kosawa, cewa gudun karahatu sa'ama alaina, gudun kan mu kosa. To kosawan nan me ake nihi da kosawan nan? Sai kawo hadisi na biyu, shine huwa an-nufur, gudu. Bayan an kosa kuma sai tasabbaba gudu, kenan kawo kosawan nan a ciki ana nihinta shine gudu. Shi yasa Ibn Hajar Allah mushi rahama yake cewa dan saboda kada su gudu, yace yayi amfani da tarjuma wannan kuma ya kawo hadisan wannan guda biyu, wanda ya fassa yana nihin fassara kalma as-sa'ama hadisi na harku game da shine an-nufur din, kuma dukan su suna kusa da juna. Wannan misali ne ake daukan guri daya ai misali, wanda sauran duka kuma a haka wannan tartibin a bisa wannan tsarin Al-Imam Al-Bukhari ya tahida littafin shi mai albarka. kuma ba komai yasa wannan ba karanta alqur'ani ne da sanin alqur'ani cike da bai yasa yake kokarin koyi da qur'anin yadda Allah madaukin sarki yake amfani da littafin shi ma yake yin koyi da qur'ani ba bakin abubuwa bane malaman tafsiri sun san da su zan mu tashi a cikin kitabul haid babban littafi da yake bayani akan sha'anin haya zan mu tashi babe na 8 ko babul istihada dan ni nan a na tara yasa sharhin kenan babul istihada babe na istihada in an ce istihara shine jini wanda yake hutawa daga gaban mace amma a lokacin da ba nashi ba lokacin da ba jinin haira ba kuma yana hutawa ne sababin wata jijiya da take samun ciwo jikin mace ita ce ake cema al'azil jijiya al'azil wadda take da ake rubuta ta da zal hadisi na 306 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an hisham ibn urwa ana abihi ana aisha annaha qalat tana cewa qalat fatima bint abi hubayb fatima bint abi hubayb tana cewa li rasulullah ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin allah inni la adhuru ni banni in tsarki kullun cikin jini nike afa ada'u salata shin zan bar sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah mai tsira da amincin allah yake ce mata inna ma zalika irqun wannan ai wata jijiya ce walaysa bil haida ba haira bace jijiyar wacce al'azil din da aka faɗa ita ce ta samu rishin lahiya yace fa iza aqbalat al haidatu idan haira ki ta fuskanto ta zo faturki salata sai ki bar sallah fa iza zahaba qadruha idan daidai gurgurdanta ya tahi gurgurdanta na kwanuka canda kin san kwana 5 kike ko 6 kike ko 7 kike kahin ki samu cutar yanzu da cutar ta zo ta istihara jinin bai tsayawa kenan sai ki lissahin daidai gurgurdan kwanukan da kike yi canda daga sun wuce yace fagsili anki da musalli sai ki wanke jini ki sallah kawai koda yana wannan koda yana zubowa a cikin hadisin wannan akwai dalili akan cewa almar'a idza mayyizat damil haid min damil istihada to utabaru damil haid wa ta'malu ala iqbalihi wa idbarihi wannan yana bayani ne akan mutamayyiza hadisai da suke zawwa annabi alaihi salatu wassalam ana cin karo akan hadisan istihara duka kowace annabi sallallahu alaihi wasallam yana daura shi ne a matsayin shi wannan da annabi yake mun magana ta magana ce ta mutamayyiza wadda tana iya rarrabewa kwanukan jinin na al'ada ta kahin wannan matsalar ta same ta yace fa idan qada qadur haid ta salat idan gurgurdan wannan kwanukan da take canda na haida ta suka wuce sai ta yi wanka koda wannan jinin bai tsaya ba sai zaman wannan hukunci ne wanda kowace kowane lokaci sai ta yi arwalla kowace sallah in ta zo sai dai ba za ta yi sallah da wannan arwalla ba sama da farilla guda daya daidai take da mai salsalma zai duk lokacin da sallah ta zo zai za ta tashi ta sake wata arwalla dan annabi a wani hadisin ya ce summa tawaddi li kulli salah sannan ki yi arwalla ga kowace sallah ga wannan ne jumhurin malamai suka tahi akai a wajen malaman hanafiya suka ce arwallar ta ta'allaka ne da lokaci tana da dama ta sallaci sallar da ta zo da ma abin da ta so na salloli da suka wuce tana da ramuwar sallah za ta iya tashi ta yi wannan sallah kuma ta yi ramuwa da wannan arwallar dai guda daya wa yahtaju ila dalil yace wa ala haza fal muradu abinda annabi yake nihi a wajen su wa tawadda ili kulli salama ana lokacin kowace sallah a cikin shi akwai majazi wanda aka goge shi kenan a wajen malaman hanafiya wa tawadda ili kulli sala wa tawadda ili waqti kulli sala kenan lokacin kawai zata ma kuma tana iya hada sallar ta da wannan hadda nafilolin in an kaddara haka a wajen malikiya mustahabi ne ta yi arwalla ga kowace sallah bai wajaba ba a gare ta dan saboda wani hadisin daban ahmad da ishaqa suke cewa idan ta yi wanka ga kowace farilla abu ne wanda yake kyau kowace sallar farilla zan mu ga wannan kuma a cikin shi akwai halaccin neman fatawa mace ta nemi fatawa ita da kanta ta zo da gaba ta tambaya dan saboda ta samu hukunci abin da ya shafi hukunce na mata dukkan abu ne na jin kunya amma sha'anin addini ba a jin kunya dole za a hudda ta a zo a nemi ilimi a san mutun ya saboda sha'ani ne wanda in ta bari sai ta bar sallah gaba da ka bar sallah ko ba karamin abu bane wanda zaka yi shi da kanka dole zaka zo ka tambaya ka ji majawazu sama'i sauti halil haja kuma ya halitta jin sautin mace idan bukata ta kama kuma cikin hadisin akwai fa'idodi ma sama da ba wa'annan bai da malamai suke ta istinbadin su kamar yadda dama muke faɗa duk kowane hadisi muna dokan wani dan abu ne kadan cikin muhimman ma mafi muhimmanci ba wai duka ba sai babu na gaba babu gasul damul mahid baban dake bayanin wanke jinin haira hadisi na 307 zan mu ga malame suna ta yawaitawa akan in suka shigo wajen haira ko littafin fiqhu ne ko wani hadisi ne daga suna yawaitawa dan saboda mas'ala ce ba karama ba mas'ala ce da tana da sakar sakiya batta da fahimtar ta sai mai cikin malaman ma sai wanda yanda ya nura da kyau shi yasa wani malami yake cewa babun haira ya gagari mazaje masu hazaka ma balle mace wadda ba karatu take ba wanda cikin malamai ma sai mai hazaka yake gane dan hadisai ne sun zo kala to kowanne a gurin shi ake aje shi da gasul damul mahid wanke jinin haira hadisi na 307 al-imam al-bukhari yake cewa حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمه بنت المنذر انا اسماء بنت ابي بكر انها قالت تكي چوا سالت امراه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمچتا تنبي منزن الله صلى الله عليه وسلم فقالت سي تكي چا يا رسول الله يا مايكين الله ارايت اهدانا اذا اصاب صوب هدم بام لاباري اذا داي مجني يا سامي توفتا من الحيض جني نهايره كيف تصنع يا ذات ايكتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم كي cewa idza asaba sauba ihda kunna dama idan jini ya samu tuhad daya daga cikin ku min alhaid jini na haida yace falta qarisu huto ta kankare shi alqars shine kankarewa summa litandaha sannan ta mushi yayyahi bima'in da ruwa summa litusalli fihi sannan sai ta yi sallah a ciki kenan nan gurin jinin bayan ya abun nan ya same ta a jikin tuhad ta jinin haida sai ta sa harce ta kankare shi kuma ta mushi yayyahi da daseta abin nan ne ta yi sallah a cikin shi irin na yadda ake kankare mani kenan irin na mani ba bayan ya bushe ne kuma an dace akan wannan akwai matsala mana jini ba kamar sauran wannan bane ba najasa ce babu rangwame a can akan cewa kankarewa da yayyahi ta wadatar akan abin nan yayyahi nan yana nihin wankewa kuma hadisin gaba zai fasara shi hadisi na 308 al-imam al-bukhari ke cewa hadathana asbagu ya ba mu labari waye ne asbagu ibn al-faraji dalibin al-imam malik rahimahullahu ta'ala kuma malamin bukhari ne yake cewa akhbarani ibn wahab ya wuce a guri daya can baya قال اخبرني عمرو بن الحارث انا عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه انا عائشه قالت كانت اهدانا عائشه تكي cewa dayan mu ta kasance tahidu tana yin haira summa taqrisu damma sannan sai ta kankare jini min saubi ha daga tuhurta inda duhure ha lokacin da ta tsarkaka fataghsiluhu sai ta wanke shi watan dahu ala sa'ir sai ta yayyahi akan sauran yanzu muka yi magana cewa bukhari yana kawo hadisi kuma sai kawo hadisin da ke fassara shi a baya gashi masalan mun game da ita annadhu nan gashi ya fassara shi da al-ghusl shine wankewa dan yana zawwa da ma'ana annadhu yana zawwa da ma'ana al-ghusl a yare na qur'ani summa tusalli fihi sannan sai ta yi sallah a cikin shi wannan hadisin a cikin shi akwai ilta'if asbagu ibn al-farji da shi da malamin shi su uku jeraru duka malaman masar ne kuma guda uku saura dukkan su malaman Madina ne kenan isnadi rabin shi na harko malaman Masar rabin shi na harko duka malaman Madina yake cewa da take cewa kanata ihdana dayan mu ta kasance tana nihin matan annabi alaihi salatu wassalam wa huwa mahmulun ala annahunna kunna sana'ana zalika fi zamanihi kuma wannan yana nunin cewa suna aikata wannan ne a zamanin annabi alaihi salatu wassalam dan ba zamanin shi bane ba fa'ida ambata dan ba shari'a za a dauka a galkashin shi ba sai in annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan akai abun ne dan zai tabbatar mana da ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu dauki hukunci kalkashin wannan ko bi haza yarta hukul hadisi bi hukumin marfu da wannan sai zamana hadisin ta wannan marfu'i ne abin da yake karfafa wannan hadisin da yake gabanin shi ibnu battal yake cewa Allah ya mushi rahama hadisin aisha yana fassara hadisin asma abinda ake nihi da yayyahi kuma shine wankewa watan dahu ala sa'irihi wannan kuma dan saboda hudda wasu wasane da shakku kamar yadda nan gurin ai mun gani a hadisin na biyu cewa ta fataghsiluhu ta wanke shi watan dahu ala sa'iri kuma ta yayyahi akan sauran yayyahin wannan amfanin shi kawai hudda shakku kamar yadda mai salsalabo akwai hadisin da yayi umarni cewa wani lokaci mutun zai je ya yi bawali sai ya tashi sai ta tunanin an ya ko wanda kadan bai daso bai ba ta mun tuwa to wannan hadisi ya zo cewa wanda wannan yake samun shi in ya kare bolin shi to kai ya bar ban dakin ya doki ruwa yayi hama ji wandan nashi ta yadda daga yaji wata jika zai lauya ma yayyahin ba zai lauya ma ba wali ba hadisi ya zo akan wannan to irin shi ne nan Aisha take nihi wannan yayyahin ba wai dan wankewa ba ta wadatar ba yayyahi ne na hudda shakku akai yana da hujja da dalili akan yayyahin duk da wasu daga cikin sahabbai sun tayi akan cewa la yaziduhu nadahu illa sharra basu bukata yayyahi suka ce ba abin da zai kara sai sharri babu na 10 babu listi babu itikafi lil mustahada baban dake bayanin itikafi ga mai istihara ma'ana halaccin shi bayanin halaccin shi hadisi na 309 al imam al bukhari ke cewa haddathana ishaq qala haddathana idan muka nura dukkan hadisan da al-Imam al-Bukhari yake kawo al-Jami'u Sahih hadisi ne da siga wadda take arfa'u siyag mafi daukaka siga ita ce haddathana haddathana dan tana nunin cewa a gaban malamin kuka karanta kuma ku kuna karantawa shi yana sauraro ku ba shi yana karanta ku kuna sauraro shine haddathana in kuma akhbarana ne sai zaman ya sabanin haddathani in haddathani ne kuma haddathana in take nuna da ma jama'a ne ba Bukhari ba shi kadai bane amsa inda shi dai ne cewa zai haddathani wanda haddathana ta shi yasa ta hikari dan da jama'a gashi dunan darin rako dubun ne ma za a ce sabanin akhbarana wanda kuma mun gan su dai a cikin at-taqrib yake cewa haddathana Khalid ibn Abdullah an Khalid an Ikrama an Aisha anna nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah ai itakafa ma ahu ba'du nisa'ihi wasu daga cikin bangaren matan shi sun yi itikafi tare da shi tayi itikafi da shi wahi mustahada kuma tana istihara tare da matan ga jini yana hutawa fa rubbama wada atadasta ta hata hamina dam so diwa ma ta yaddo tasa a galkashin ta tasa shine kwano na shan ruwa dan saboda jinin wannan da yake zuba jinin dan saboda yawan zubar shi har kwano ma take sa kaga kenan yake nuna cewa jini ne na cuta kuma gashi tana yin itikafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci da ma kwanan da jinin yake shiba take shiga sai dai zan mu ga bayani akan wannan wa za'ama hiraya anna Aisha cewa Aisha ra'at ma al-usfur ta ga ruwa wani wanda yake jajaja fa qala sai ta ce ka anna haza shay'un kanat fulana tajiduhu wannan kamar wani abu ne wanda wancan ma tana samun shi ma'ana wannan hadisin da take nihi cewa wata daga cikin ummahatul mu'minin nan da take cewa wasu daga cikin matan Annabi alaihi salatu daga cikin matan shi Ibn al-Jawzi yake cewa bu musamba cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daya wadda aka kawo cewa tana istihara dan masu istihara cikin sahabbai gaba ki dinsu zan mutar da su guda nawa ne matan sahabbai gaba daya wanda suke istihara a zamanin su mace nawa ce da wance to ba ke goba da matan Annabi ko daya babu kuma ga Aisha ta ce wasu daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine iskalin yake kuma an kawo iskari dan saboda Ibn al-Jawzi Allah masharama shi yake da kashful mushkil min hadisi sahihaini hudda matsalolin da ke cikin hadisan Bukhari da Muslim duk wani hadisi mai matsala ka same shi can yayi bayanin cewa nan akwai matsala kuma ga yadda aka warware ta yace zahirin magana Aisha tana nuni ne akan cewa wasu mata daga cikin matan mummunai ita ce kuma Habiba bint Jahash el uwa Zainab bint Jahash an ta ambace ta dace da cewa wata daga cikin matan shi ba matan shi na aure ba matan al'umma shi take ne dan saboda ita ma bint Jahash kin tana daga cikin matan al'umma shi qulta sai muka ce ya raddu hadha tawil fi qawli ar-ruwati saniya sai dai kuma yace matsalar da zata mai da wannan ruwaya wannan tawilin wata ruwaya da take cewa imra'atun min azwajihi wata mace daga cikin matan Annabi alaihi salatu wassalam wanda al-Imam al-Humaydi malamin Bukhari yana da musnadul humaydi ya ambace ta a cikin musnad din shi humaydi wanda abdullahi ibn zubair wanda hadisin farko bukhari daga wajen shi ya amsu yana da musnad kuma ya ambace ruwaya da take cewa ba'ada azwajihi wasu daga cikin matan shi tace fa ma adri kaifa gafala an habun zauji bu musani bai akai ibn zauji wannan ruwaya ta bace mishi haye wancan tawili a cikin wata ruwaya ta uku yace ba'adu ummahatul mu'minin tace wasu daga cikin ummahatul mu'minin kuma ai ba zancan a ce matan al'umma shi yace yana daga cikin abin da za a ce yayi nisa hankali ba zai dauka ba ma akan tawilin nan na Ibn al-Jawzi a ce wata ce daga cikin matan mummune kuma take zauwa tana itikafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam jinin har yana zuba a kwano wannan kuma yayi nisa a ce idan wasu suka samu irin wannan sai su samu shubha irin na wancan malamin wa kad haka ibnu abdul bar anna banati jahsh salasa kunna mustahadat ibnu abdul bar yace ibn jahsh da ake cewa zainab bint jahsh jahsh kin wannan yana da mata yara diya mata guda uku dukkan su istihara suke zainab ummul mu'minin da hamna yadda take mata abu talha ce da ummu habiba mata abdurrahman ibn auf dukkan su wannan shahararru ne kuma dukkan su suna istihara hadisin su zai zo nan gaba Abu Dauda ya ambata ta hanyar Sulaiman ibn Kasir daga Zuhuri daga Urwa daga Aisha take cewa ustahida Zainab bint Jahsh wa jazama ibn Abdul Bar bi annahu qadawun zakara annaha kanat tahta Abdurrahman ibn Auf ya ambata cewa kalkashin Abdurrahman take wallati kanat tahta Abdurrahman ibn Auf inma hiya ummu Habiba ukhtaha wadda take kalkashin Abdurrahman ibn Auf yayi kuskure yal uwarta ce ita ce wannan Hamna kalkashin Abdurrahman ibn Auf yace wa sheikh nasiraj al-din al-bulaqini ya hamilu anna zainab bint jahsh ithidat waqtan bi khilafi ukhtaha fa inna istahadat damat siraj al-din al-bulaqini malamin sa ibn al-mulaqin Allah mashi rahama yake cewa yana yiwa ya kasance zainab bint jahsh ta yi istihara ta dan lokaci kadan ta yanki sabanin yal uwarta kuma ita kuma ta ci gaba da istihara sai ta zamana mai kakaci takeice dai abun akwai matsala cikin hadisin matsala kuma dan saboda cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san ba akwai wata wadda take istihara dan sanannu ne akwai littafi guda da aka yi masu hala a cikin istihara a zamanin Annabi alaihi salatu wasallam babu ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa amma manista hada fi ahadihi amma daga cikin sahabban Annabi mata wanda suke istihara a zamanin shi gabaki ɗayan su akwai Sahala bint Suhayl wanda Abu Dauda ya ambace ta da Asma'u bint Marsad wanda Baihaqi ya ambace ta cikin sunan kin shi da Badiya bint Gailan wadda ita kuma Ibn Manda ya ambace ta da Fatima bint Abi Hubaysh ita ma kuma kissar ta tana nan ta daga Aisha cikin Sahih Bukhari da Muslim a cikin Sunan Abi Dawud daga Fatima bint Qais wasu sun zatan cewa ita ma tana daga cikin masu itihara tana daga cikin Quraishawa yace sai dai abin da ke daidai shine bint Jahsh bint Abi Hubaysh nake so ba bint Qais ba Fatima bint Qais bata cikin masu istihara hayi dan saboda sunan Abi Hubay shine Qais wannan sune mata guda hudu wanda dukkan su in aka gama kamar na ashara wanda sun cika mata guda goma a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam wanda suke istihara kuma cikin hadisin nan akwai halaccin zaman mai istihara a cikin masallaci har ma ta yi itikafi kuma itikafin ta ya inganta dan saboda ita kawai daidai take da mai tsarki bata da wani illa iyaka kawai lokacin da ta ga jini ta wanke shi hadisin ta abinda ake gudu dai shine bata masallacin kuma wannan kuma taki zata dauka sai hadisi na gaba hadisi na 310 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Qutaiba qala haddathana Yazid ibn Zuray an Khalid an Ikrama an Aisha qalat itakafat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atun min azwajihi kun ga ruwaya da take cewa min azwajihi wata mace daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi itikafi tare da Annabi alaihi salatu wasalam daga cikin matan shi fakana taradama sai ta kasance tana ganin jini kuma wannan me yake nuna mana ɗan uwa yake nuna mana cewa harka ta ilimi wani bai isa bai mata bugun gaba kuma wani bai isa bai kubuta daga kuskure in banda Allah sai littafin Allah ga Ibn al-Jawzi Allah mashi rahama hadisi na 309 ya dauka yake hudda matsalar shi cewa ana nihin wasu daga cikin matan mummunai ba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali kuma hadisin da ya biyo bayan shi gashi kyarara an ce ba da azwajihi kenan ta hudda wancan tawirin da Ibn al-Jawzi wannan gafala ce daga gare shi Allah mashi rahama yace fa kana tara da mata kasance tana ganin jini duk da wannan littafin shi shine madogara a wajen dauke ishkali dake cikin hadisin Bukhari da Muslim akwai wanda ya dauki rafu ila ishkal ahadisi dahara hadisan dahara kadai ishkalin da ake samu a cikin su yahuda su irin matsaloli irin wannan wanda suna cin karo da hankali ko sun ci karo da aya ko abubuwa guda tara da wanda sai hadisi ya hada sai yake zama cikin mushkilul hadis yace tara dan mata tana ga jini wa sufura kuma tana ga wani jajaja wadansu ta tasa a galkashin tauhid tusalli tana sallah lokacin tana cikin sallah mai istihara jinin ko dasowa yake ba zai ta yanke sallar ta ba irin hukuncin mai sasalabau ne dan cuta ce ba yadda zai magance shi hadisi na gaba na 311 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana musaddadun qala haddathana mu'tamir an Khalid an Ikrama an Aisha anna ba'da ummahatil mu'minin cewa wasu daga cikin matan mummunai ga ruwaya kuma ta gaba da ta ambaci ummahatil mu'minin ita kafata yi itikafi wa hiya mustahada kuma tana istihara kenan wannan akwai mushkila wadda malamai har yanzu ba su kasa sun kasa amsa wannan mas'alolin da suke ciki, wanda suka yi rubutu akan hudda iskalin hadisin Bukhari da Muslim shine Ibn Zawji. To ga kuskuren da ya abku, to kuma ina wanda zai taho ba illa iyaka? Gashi kuma sai Ibn Hajar kansu ba su yi magana akan ta ba, dauke iskalin sun tabo shi dai, amma hakikanin magana yayi da a ce tana yiwa kaza, tana yiwa kaza. Sai babe na gaba, babe na 11, babu halu tusalli almar'a fi saubin hadat fihi, shin mace za ta yi sallah a cikin tuhar da ta yi haira a cikin ta? Malamai suka ce mutabaqat tarjamar da hadisin baban da ke nan gurin anna man lam yakullaha illa saubun wahir, cewa wadda batta da sai tuha guda daya, kamar yadda dai zan mu gani a cikin hadisin, bar mu karanta shi. Hadisi na 312, الإمام البخاري كتب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهر قال كتب قالت عائشة تكتب ما كان لإهدانا إلا صوب واحد باب وات قدام وات تدا وات توها سي توها قراء لا أزامن أن النبي صلى الله عليه وسلم تهيد فيه ودا تكي هيرا أتكي كما وانن باب تشيت السابع توها دا تكي هيرا إتا تشي تكي سالة كما إتا ليتي وانن غليتا باب ني fa iza asabahu shay'un, idan wani abu ya samu wannan tuhuk min damin najini, qalat bi riqiha, sai ta aikata da jin da wannan kinta mayaukinta, fa qasa'atu bi zuhri, fa sai ta kankare da harcanta, ba za ta ma iya hudda ba ta je ta wanke dan ita daya ce tuhuk kenan, sai dai yana jikinta ta sa ta kankare wannan jinin da yake jikin wannan kin da yake jikin tuhuk, kuma wannan darura ce, tilas ne, babu ce tassa. Wannan hadisin suka ce mutabaqa shi da tarjama, idan ya kasance mace batta da tuha sai guda ɗaya da take haira a cikin shi, to sanannan abu ne, lalle tabbas a ciki zai ta yi sallata a ciki bayan ta yi tsarki. A cikin hadawa tsakanin wannan da hadisin Ummu Salma wanda ya wuce, wanda yake mana nunin cewa matan sahabbai sun kasance suna da tuha takaitata, can baya mun wuce hadisin da yake cewa Ummu Salma tana cewa kowace mu tana da tuha ta musamman wadda take haira da ita. Nan gurin da aka mata wani kawo akan kuma yace to ya akai can baya kuma an ce tuhar da suke haira ma daban take aje, kuma nan an ce tuha daya take da ita. To sai malamai suka hada kan hadisan suka ce wancan wannan tana bayanin harkon lamari ne lokacin ana cikin talauci babu yalwa, ita kuma na Ummu Salma lokacin an samu yalwa an hi karhin tuha, lokacin nan kuma ana da damar tuha hailan ma a hudda ta daban wadda ita kadai aikin ta kenan. Wannan hadisin akwai magana akan shi, hadisi na 312. Wasu daga cikin malamai sun soki wannan hadisin ta huskar cewa akwai inqida'i a cikin shi, ta huskar wasu kuma su ce akwai idrabi a cikin hadisin. Inqida'in shine Abu Hatim Ar-Razi, Allah mushi rahama, wanda mun taba karanta ilal na dan shi Abdurrahman ibn Abi Hatim, wanda yake kawo illolin hadisi, to ya ambaci wannan, yace illa wannan hadisin lam yasma'a mujahidun min Aisha, yace mujahid bai ji ba hadisi daga Aisha. Wa haza marud, Ibn Hajar yace dai wannan magana abun maidawa ce, ya zo kirara a wajen al-Imam al-Bukhari banda wannan sanadin ma, cewa mujahid ya ji hadisi daga Aisha. Ali ibn al-Madini ya tabbatar da cewa mujahid ya yi karatu wajen Aisha, kuma shi abun gabatarwa ne ga wanda suka kore. Su Ali ibn al-Madini suwa magana su ba ta maidawa bace, kenan su da suka kore shi da ya tabbatar, hujja tana akan dama, hujja tana akan wanda ya tabbatar, wanda ya kore sai ya kawo dalili. In an samu cin karo, wani ya kore, wani ya tabbatar, to wanda ya tabbatar ake dauka, dan mun tabbata wanda ya tabbatar kin yana da tabbas, baya tabbata ƙarya ba. Wanda ya kore kuma tana yiwa a sanin shi ne, hakan kin bata faru ba, amma a sanin wani kuma ta faru. Amma idrabi suka ce a cikin ruwaya Abi Dauda ta hanyar Muhammad ibn Kasir daga Ibrahim ibn Nafi daga Hasan ibn Muslim badalin ibn Abi Najih, kenan badalin ibn Abi Najih sai aka kawo Hasan ibn Muslim madadin shi. Wannan kuma yace yana wajabta cewa hadisin nan akwai idrabi, ba hadisi bi bane, in bi ne babu matsala, sai a ce wancan shi ya rawaito, wannan shi ma ya rawaito, amma hadisin ɗaya ne, sai marawita wani lokaci wannan ya ka ambaci wannan mutunan, wani lokaci wannan ya ambaci wannan mutunan, shi ake cema idrabi, kuma idrabi sababi ne daga cikin raunin hadisi. Yace daga mujahid ba dukansu, koda kowane suka ne akwai matsala, dan saboda yana nuna rashin tabbas. a cikin harka hadisi malamai sun aza kaidodi masu tsauri wanda ba yadda za a yi araba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kafin akai ga lokacin da a ce hadisi ya cika yadda malaman hadisi suka amshe shi suka aiki da shi to ya koru daga dukkan wasu shubuhohi daga dukkan wasu kura ta kinkishin ƙarya ko mun kadan kinta ko da a ce kai sika ne wani lokaci masalan abinda ake cewa idrabi kai ne kai karan kanka malamin kirki ne kuma muna maka sheda ta kyau sika ne wannan ma sika ne wannan ma sika ne hadisin ɗaya ne wani lokaci in ka zo ba mu shi kace Nazir ya baka labari wani lokaci in ka zo eh kace malam Murtala baka labari shi ma kuma sika ne kuma kaikin ma sika ne to wannan idrabin ba za a yarda da shi ba me yasa dan saboda yana nuna bakkar tabbas tana yiwa kamanci ai kuskure yana zuwa ba ta hanyar yin ƙarya ba yana zuwa ta hanyar kuskure ko hanyar mantuwa to tunda ka rude kana cewa wane ya baka kawai sai mun barta gaba ɗaya sai a ce akwai idrabi gaba ɗaya ma sai a barta yace to wannan mahamuli ne akan cewa Ibrahim ibn Nafi in har ta tabbata cewa duka biyun sun baka wannan kuma bai cikin hanyar idrabi wannan ta'addudu turuq ne hanyoyi ne suka karu kara ma abun ma daraja yake yace Abu Nu'aym malamin al-Imam al-Bukhari ya kasance ya yi har da game da Muhammad ibn Kasir Sheikhin Abu Daud wa kad taba Abu Nu'aym Khallad ibn Yahya shi kuma wanda ya mushi mutaba a Khallad ibn Yahya da Abu Huzaifa da Nu'man ibn Abd Salam sai zamanin ruwaya su ta samu rinjaye ruwaya kuma wanda ta yi rinjaye ita ake doka ba wanda aka rinjaya ba shi yasa Bukhari ya kawo wannan ruwaya da kuma wannan matsalolin duka ya san su amma ya san suna da maganin su shi yasa ya kawo su babu abin da ya sha mishi kai dan saboda koda wani ya tunkaro ya ce akwai matsaloli shi dai ya san babu su sun kawar kamar masalan wanda zai amsa hadisi daga Abdullah ibn Lahia an ce mukhtalid ne da infi ne ba amsa hadisin shi to da afin na raunin nashi wani iri rauni ne na ya samu ikhtiladi a ƙarshen rayuwar shi to wani wanda ya gama da shi tun yana lahiyar shi laube da matsalar komi to ya amso daga wajen shi babu ruwan shi da a ce yana da ikhtiladi dan wannan wani abu ne wanda ya samu daga baya a cikin musulmi akwai marwaita da dama masu irin wannan babe na 12 na 12 haka ne ko yake cewa babu tibil mar'a inda gusilha min al-mahid baban dake bayanin turare ga mace lokacin da zata yi wankanta na haila abin da yake nihi da wannan tarjuma cewa mace ta sanya turare lokacin da ta yi wankanta na haila dan saboda hudda warin jinin nan na haila dake tare da ita hadisi na 313 al-imam al-bukhari ke cewa hadathana abdullah ibn al-wahhab abdullah ibn abdul wahhab qala yake cewa hadathana hammad ibn zaid an ayub an hafsa qala abu abdullah al-imam al-bukhari kenan aw hisham ibn hasan an hafsa an ummu adiya an annabi sallallahu alaihi wasallam qala take cewa kunna nunha mun kasance ana hana mu an nuhidda alamayitin mi takaba akan wani mamaci fauka salasin sama da kwana uku illa ala zaujin sai akan miji arba'ata ashhurin wa ashara shine wata hudu da kwana goma in miji ne amma wanda yake ba miji bane ka ai sama da kwana hudu take cewa wala naktahil kada misa kulli in muna cikin takaba wala na tadayyab kada mu sanya turare wala na wasu sauban masbugin kan musa tuha mai rini wanda an rina ta illa sauba asabin sai tuha da ta kasance ta suha da ake cewa sauba asab tuha wadda take babu rini bakaci babu rini a tare da ita ko hara taswar da take babu wani launi asalin launin ta dai asalin ta yadda take haka nan ne babu rini tare da ita ba baki ba wanda yake zane ne akai wa qadur khisalana inda tuhur tace hakika an yi mana rangume wajen tsarki izakta salat ihdana idan ɗayan mu tayi wanka min mahidha daga hairata fi nubzatin min kusti azfarin cikin wani dan guntsire na kustu azfar nau'i ne na turaren wuta wanda suke amfani da shi wa kunna nunha an itba'il janaiz kuma mun kasance ana hana mu gami da bin janaiza qala yake cewa wa rawahu hisham ibn hasan an hafsa ummu adiya an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi a gurare guda 6 wannan shine guri na farko wa inna ma rakhasa fihi abinda yake muhalli shahid a wajen mu kawai wannan min mahidha fi nubzatin min kustina wa azfar sauran duka hadisin ba shi bane muhalli shahid kin yake cewa abinda yasa aka yi rangume ga me arhada me in takaba in tayi wanka daga wankanta na haira dan saboda ta sa tarare dan saboda gusar da wannan ra'iha mai wari wali wanda yake bugawa. Muhallab yake cewa rukhsa laha fi tabakhuri li dafa'i ra'ihati dam, an yi mata rangwame ne akan tayi tararan wuta lokacin da ta tsarkaga da jinin haila saboda gusar da warin jini, lima tastaqbiluhu min as-salat, dan saboda abinda zai zo nan gaba na sallah, kamar yadda abun sauran masailikin kuma da hadisin yake dauke da su suna ta hai a cikin wannan zan mu same shi a ciki zan mu kawo shi zan yi bayani akan su. A cikin littafin al-muhkam da tace sauba asibin yace darbun min burudil yaman, wani nau'i ne daga cikin tuhahi na yaman, bargo na yaman, yau sabu gazluhu wanda ake hahada wannan kinshi zaran shi sun mai su bugu sun mai yunsa shi sannan sai a saka shi sannan kuma a daddarme shi, wannan ita ce tuhar da take ce ma illa sauba asibin. Sai babe na gaba, babu dalkil mar'a nifas nafsaha idza tataharat min al-mahidi, baban da ke bayanin mace ta cuɗa jikinta lokacin da ta tsarkaka gami da haila, wa kaifa taktasilu kuma yaya za ta yi wanka, wa ta'khudhu firsatan masaka kuma ta dauki abrigawa da take akwai turaren almiski a ciki, fatatabba'u bihi asara dam tabibi gurbin jinin. Wannan baban da al-Imam al-Bukhari ya kawo laysa fil hadisi ma yudabiqu tarjuma, bar dai har mu gama hadisin. Hadisi na 314 yake cewa haddasana Yahya qala haddasana bin Uyayna an Mansur bin Safiya an ummihi an Aisha annam ra'atan cewa wata mace sa'alatin nabiyyi ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an gusila hamil al-mahid gami da wankanta na haila, fa amarha sai umarce ta kaifa taktasil ya zatta yi wanka, qala sai yake ce mata khuzi firsatan masaka ke dauki abduga mai tare da turaren almiski, fatatahari bihi biha sai ki tsarki da ita, qala sai take cewa kaifa atatahharu biha ya zan yi tsarki da ita, qala sai annabi ta tatahhari biha ki tsarki da ita, qala sai take cewa kaifa ya ne zan yi, qala sai yace subhanallahi tatahhari ki tsarki da ita, tace fajtazabtuha sai na jata ilayya zuwa gare ni, fa qultu bi an saboda kalma ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tsaya ba kuma sai ya miki tafsili abu ne wanda ya shahi tsakanin ku na mata, kuma kici kina nihin ki ta maimaita so ki ya annabi ya miki tafsili. Aisha tace sai na ja ta waje na nace mata na kwatamta mata yadda zata yi ta tabbaina biha asarar dam gurbin jinin zake rika bibiya da ita, kenan wannan annabi alaihi salatu wassalam ya ga mata yadda zata yi tsarki a jumlatan, in ya so Aisha kuma sai ta bambance mata yadda take ni yadda bata gane kin ba. A cikin hadisin nan suka ce babu abin da yake mutabaka wanda yazo daidai da tarjuma, yace li annahu laysa fihi kayfiyatul gusul al-dalk, a cikin hadisin ai baban cewa muke babu dalkil mar'a nafsaha, baban da ke bayanin mace ta cuɗa kanta in ta yi tsarki game da haira kuma yaya zata dauki turaren almiski ta wanke jinin dake jikinta, hakanan cuɗawa babu ita a ciki hakanan kayfiyar wankan. Amma kirmani Allah mashi rahama ya ambata biyayya ga wasu daga cikin sauran wasu malamai cewa tatabba'u asarar dam yastalzim dalk, da aka ce tatabaina asarar dam shine ai dalk in ki bibi gurbin jinin, wannan ko dole ai an san sai da cewa akwai wannan akwai addalka a ciki. Wa bi anna al-murad min kayfiyatil ghusl, amma kuma abinda ake yin da kayfiya ta wanka shine asifal mukhtasa bi ghusl al-mahid, siffa wadda take kebantatta da wankan haira shine sanya turare ga kanta ba wai nafsin shi karan kanshi ba, da yace kayfiyatil ghusl ba wankan shi karan kanshi ba, yadda in ta yi wankan za ta sanya turare na almiski shi kuma wannan gashi kyarar an ambace shi. Wa ahsan minhu mafi kyan amsar da aka bada shine abinda aka ce jara ala adatihi fi tarjuma, Ibn Hajar yace wannan amsa da al-Imam al-Kirmani ya bada akwai ba kai wahala cikin ta, yace mafi kyan amsar da za a bada shine mu ce al-Imam al-Bukhari ya tahi akan al-ada shi cikin tarjuma, ya kawo abinda ya kumshi wani bangare na tarjumak sai ya bar wani bangaren wanda kuma bai kawo shi ba a cikin siyakin hadisin. Wa bayanu anna musliman akhraja hadha, kuma bayanin cewa sauran bayanin kuma al-Imam Muslim ya kawo hadisin sai dai bai cika sharadin Bukhari ba, shi yasa bai kawo shi ba, dan ya kawo shi ta hanyar Ibn Uyayna daga Mansur wanda ya huddota wanda Bukhari shi ma ya huddota, sai ya ambace ta bayan hada shi yace kaifa taktasilu, sai yace summa ta'khuzi summa zada, har zuwa karshe dai ya ambace a cikin ruwaya ta Muslim yadda ake yin addalaka din kuma da yadda ake yin wankan, kenan Bukhari shi ya takaita akan wani bangare na tarjuma dan saboda shi ya cika sharadin shi, sauran kuma bai cika sharadin shi ba, shi yasa bai kawo shi ba. Al-Imam an-Nawawi yake cewa Allah mashi rahama wal maqsudu bi isti'mal ad-dib, abinda ake nihi da amfani da turare shine gusar da wari wanda yake tare da mace lokacin da ta gama haila, kuma wannan shine abinda Al-Imam al-Mawardi ya tahi akai kenan a wannan gurin idan ta rasa turaren almiski zai ta yi amfani da wani turare ma mai kamshi ko da ba na almiski bane. Abinda al-Imam an-Nawawi hada a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi masu dama. A cikin mun fahimci cewa ana yin tasbihi lokacin da wani abun mamaki ya zo da Annabi ce subhanallah, ko ma'anar shi shine cewa ya za a yi wannan abun har ya bace miki har sai kin yi ta yawan tambaya. A cikin shi akwai mustahabbancin amfani da kinaya gami da abin da ya shahi al'aura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kyarare hutu gaya mata ba. A cikin shi kuma akwai bayanin cewa mace tana iya tambayar malami gami da halin da take tare da shi dan saboda awarware mata, saboda sha'anin jini abu ne wanda yake mai matsala ba karama ba. Matsala ba karama banda malamai sun tabbatar da wannan ba kowace mace ba, kai wanda take makaranta ma ba kowace zata gane ba. A nan gurin akwai littafi nan fiqhul mar'atul muslima yana ga yake ya kai wajen mujallar 10 dukan hakan sha'anin mata ne kadai. Walihaza kanat Aisha ran saboda haka ne Aisha take cewa madalla da mata matan Madina kumiya bata hana su ba neman ilimi cikin addinin su wanda ya gabata. Cikin shi kuma akwai 11 ne mako mujallar 11 ne. Cikin shi yake cewa akwai bayani akan cewa inna ma karrarahu ma a kauni ha lam tafamu annabi ya maimaita duk da yadda bata fahimta ba dan saboda ta kauda kanta ta bar tambaye shi yasa yake maimaita mata abin da ya gaya mata can dama. Kenan ba zai gaya miki ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bazai kara mata wani sharhi akan wannan ba. Aisha sai ta fahimci haka sai ta kiraye ta taje ta karantar da ita. Wa fihi tafsiru kalamul alam, daga ciki kuma akwai zan mu fahimci fassara zancen malami idan yayi wasu bisu gane ba, wani wanda ya gane tashi ya musu bayani ga wanda ya boye musu gashi shine Aisha ta yi. A cikin shi kuma akwai cewa al-mufadul, wanda yake mai an hin shi farala yana iya tashi yi bayani a gaban wanda ya hin shi farala, gashi Aisha ta yi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin shi kuma akwai siha ingancin al-ardu alal muhaddis, kamar yadda mun ganshi a cikin at-taqrib da sauran fawa'ir da dama wanda malamai suna ambata su a karkashin wannan hadisin. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi ne kuskure, Allah mana gafara. Zan mu rihe da hikaya kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya mana ishara. Wannan littafi ne Sifatu Safwa na al-Imam Ibn al-Jawzi wanda ya rasu shekara ta 597 kenan 603 Allah mashi rahama. Akwai littafin da ake cewa Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym mujallar 10 wani abu ne, kawai tarihin abubuwa da suka abu ga waliyan Allah na gaskiya na wannan na karamomi na waliyai wanda suke bisa kan daidai ya kawo Abu Nu'aym ya yawaita akan su. To shi Ibn al-Jawzi ya takaice shi a cikin mujallar 2 Sifatu Safwa, wannan kuma lokacin da na sabke shi tun dai milka taraz a lokacin muna daukan fawaid fa'idodi wanda suka shahi suna amfanin mu sosai mun ka karanta su da dama. Duk wanda mun karatu wancan lokacin da shi in ya ji zai ji su abubuwa ne ba baki ba gare shi, abubuwa ne wanda mun ambace su dan alamomin su ma suna tare da su. Mai a cikin magabata tabi'ai akwai wani wanda ake cewa Abu Amr ibn Hammas. Abu Amr ibn Hammas wannan nake so Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi wanda ana mishi alkunya da Abu Hamza. Ba shi ba ne. Abu Muhammad At-Tayyib ibn Isma'il ibn Ibrahim az-Zuhuli yana daga cikin tabi'ai. A ƙalƙashin kissar shi an rawaito daga Abul Abbas Ahmad ibn Masaru yake cewa naji Abu Hamdun al-Muqri babban malami na qira'a na Qur'ani ya kuli yana cewa shi wannan malamin na qira'a yake cewa sallaitu nayi sallah fa qara'atu sai nayi karatu fa adgamtu harfan sai nayi idgamin wani harafi fa hamalatni aynaya sai idanuna suka dauke ni barci a wannan majalisin. Fara'aitu ka anna nuran qad talabba bi sai naga kamar wani haske ya zo ya lullube ni wa huwa yaqulu li yana ce mini baini wa bainaka Allah tsakani na da kai sai Allah ya isa. Qala yana ce mishi qultu man anta wane ne kai? Qala yana cewa ana harful ladzi adgamtani, ni ne harafin da kai idgami na bayan karatun Qur'ani bai kamata ba ayi idgami na. Qala sai ke ce mishi la a'udu bazan ƙara koma ba fanta ba hatta sai na falka. Yace fa ma utu idgi mu harfan ban taba yin idgamin wani harafi ba inda bai kamata ayi idgami ba. Wannan ina kuma da karatuttukan mu na yanzu na buga-buga da muke da harafin da kai mishi hukuncin da ba shi ba gobe kiyama he ya ja ka shari'a gaba sai ya maka Allah ya isa. Wannan gashi su sun kai matsayin da in sun yi kurakurai nan kai tsaye Allah zai nuna masa ne Allah madaukin sarki ya nuna mishi harafin nan yana abun nan kenan karatun tukan mu na yau sai Allah gyara dai a ce ko na harafi wanda idgami ai sa idgami inda babu idgami ko izhari wannan karaman harka ce ai karaman kuskure ne gami da sauran manya-manyan kurakuran wanda ba a lissafa su sai kissa ta ya ta kissa abun nan wani malami wanda ake ce mishi Ishaq Ibrahim al-Harbi babban malamin tabi'ai ne saboda Ibn al-Jawzi ya kawo kissoshi na wanda suka faru daga sahabbai ya kawo da farko da ya mu'jizojin Annabi alayhi salatu wassalam ya zo da karamomi wanda suka faru wajen sahabbai sai wajen tabi'ai to wannan cikin tabi'ai ne har mujallal na farkon ya kare wannan Ibrahim al-Harbi an ruya ruwaya daga Muhammad ibn Khalf daga Waqi'u yake cewa kana Ibrahim al-Harbi Ibrahim al-Harbi yana da wani da wa kana lahu 11 sana ya kasance yana da shekara 11 hafiz al-Qur'an hafizin Qur'ani ne walaqana hu min al-fiqhi shay'an kathiran kuma ya laqana mishi ilimin fiqhi abubuwa masu yawa yana dan shekara 11 yana cikin wannan shekarun fa mata sai ya rasu yace faji'tu azihi sai nazo nike mishi ta'aziya fa qala sai yake ce mini kuntu ashtahi maut ibni hadha dama ina sha'awar mutuwa wannan dan na murna ma nike yi kala sai yace qultu ya aba ishaqa yace ya kai baban ishaqa anta alimud dunya taqulu misal hadha fi sabiyin qad anjaba wa laqanta wal hadisa wal fiqh babban malami kamar kai ka rika cewa wannan yaron da ya mutu kai murna ma ka ji dadi shi dai gare ka kuma ga hafizin qur'ani ga fiqh ga hadisi ka bashi kala sai yace na'am eh haka ne ina da gaskiya ra'aitu fil nawmi na gani cikin barci ka annal qiyama qad qamat kamar ga qiyama an tsaida ta wa ka anna sibyan bi aidihim ikilar kamar yara ga su sun taho hannunsu da tuluna na ruwa fiha ma'un tare da ruwa yastaqbaluna an-nasa yaskunuhum suna fuskanto mutane suna shayar da su yace wa kana al-yawmu yawmun har wannan wuni kuma wuni ne mai tsananin zahi da na gani a mahalkin na shadidun harahu zahi mai tsanani kala sai yace faqultu li ahadihim yaran nan da suke zuwa da ruwa sai nace musu iskini min hazal ma shayar da ni daga wannan ruwan mana kala sai yace fa nazara ilayya sai wannan yaran ya kallo ni wa kala yake cewa laysa anta abi ai kai baba bana bane fa qultu sai nace mishi ayi shay'in antum nace su wane ne ku wannan yayi maholkin ne kahin dan nashi ya rasu yayi wannan maholkin yayi wanga maholkin kala sai yace fa qala na hanu subyanul lazina mitna fi darid dunya suka ce mu yara ne wanda muka mutu a cikin gidan duniya tun bu mu balaga ba wa khallafna aba ana muka bar ma aihon mu suka dau hakuri kuma nastaqbiluhum muke fuskantar su fa nasqihum mashayir da suruwa yace fali haza tamannaitu mautahu shi yasa nace maka nayi gurin ma dama ina murna da yin mutu kenan wannan yake nuna mana cewa yaro yana karami idan ya rasu kuma wannan ya tabbatar da abin da ke cikin hadisin Annabi alayhi salatu wassalam Annabi ya hadu wannan a hadisi duk wanda zai kasance da biyu su kasance mishi sun rasu mishi sama da biyu wanda hadisin ha yake cewa sahabin ban tambaye shi ba daya da na tambaye shi da ya gaya mini Al-Imam Dumani yake cewa mun shiga wajen Ibrahim al-Harbi bai da lahiya wa kad kana yuhum al-ma'ahu ila at-tabib ana dauko mishi ruwan magani daga likitan shi ana kawo mishi yana abun nan faja'atil jariya waradatil ma sai wannan yarinya da taje mai kawo maganin sai ta komo ta taho wa kala take ce mishi matar tabib ai da naje likitan ya rasu fa maka sai washe da kukawa an sha ya kula yake cewa idza matal mu'alij min suqami fayushika lil mu'alij an yamuta mai bada lahiya gashi ya mutu to kuma ina mara lahiya shi ma tashi ta kusa kenan yace wannan wa'azi ne Allah yake mun ka dogara da dan adam ne mai rai ana zuwa ana kama magani lahiya shalau anta an ce to ya rasu kai kuma mara lahiya sai kaka nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah wa malada na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi